الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتئ والضياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na litinin daren talata 5 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya dace da 27 da watan 3 watan maris miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarihin albarka na darul hadith yau za mu tashi darasi na 5 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a jerin tafsirin alqur'ani mai girma na watan ramadan a cikin wannan sura mai tarihin albarka suratu ghafir ajiya mun kwana a ayata watan sha biyu a cikin wannan sura mai tarihin albarka suratul ghafir mun kwana ayata ta 12 daga yau za mu tashi ayata ta 13 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a fadin Allah subhanahu wa ta'ala zalikum bi annahu idza du'iya Allah wahdahu kafartum wa in yushrak bihi tu'minu fal hukmu lillahi al-aliyyil kabir daka yau za mu tashi ayata ta 14 da ta 15 da ta 16 da ta 17 in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara arama sai Allah ya ce
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim huwal ladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa alladhi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samai rizqa wa ma yatadhakkaru illa man yunib Allah subhanahu wa ta'ala yake huwa alladhi shi Allah shine wanda yuriikum ayatihi yake nuna muku ayoyinsa alkauniyya wa yunazzilu lakum minas samai kuma yake sabkar muku daga sama rizqan wato ruwa da suke dalilin arzikin ku Allah ce wa ma yatadhakkaru illa man yunib ba kowa ba yake wa astuwa da wannan ayar face sai wanda yake koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da'a maluman tafsiri idan muka doka akan su al-Imam al-Qurtubi da Ibn Kathir alayhi ma rahmatullahi ta'ala suka ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa huwa alladhi yuriikum ayatihi shi Allah shine wanda yake nuna muku ayoyinsa ay yazharu qudratihi li khalqihi bima yushahidunahu fi khalqihi Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna musu kudurarsa a cikin halittu cewa shi Allah gagar misali ne a wajen halitta da abunda su mutane suke gani domin Allah subhanahu wa ta'ala ya raba ayoyi kashi biyu akwai al-ayat al-qur'aniya kuma akwai al-ayat al-kauniya, akwai ayoyin da wato hissi ne, abinda kana ganin su yau da gobe suna rayuwa, kai garan kanka aya ce mai nuna cewa Allah subhanahu wataala shi kadai ne, sama aya ce, ƙasa aya ce, rana aya ce, wata aya ce, duka waɗannan suna cikin ayatullah. To kuma irin waɗannan ayoyin da ake karantawa su ma aya ne, domin ma'anar aya a larabci shi ne al'alama, abinda za ka gani ka fahimta. To idan ka dubi kanka kai karan kanka, wata abu ce, wata halitta ce da take nuna maka girman Allah subhanahu wataala, cewa ba kai bane kai kanka, akwai wanda yayi ka, wannan wanda yayi ka kuma shine Allah subhanahu wataala. To shine Allah ya ce huwal ladhi yuriikum ayatihi, shi Allah shine wanda yake bayyana wa halittunsa, kudurarsa, da abinda suke gani a sama da kuma ƙasa, na daga ayoyi masu girman gaske da suke nuna kamala ta shi Allah subhanahu wataala, cewa shi Allah shine ya soma halittar kuma shine wanda ya kaga wannan halittar. Jama'a mun fahimta? Sai ce wayunazzilu min lakum minas sama'i rizqa, Allah subhanahu wataala kuma yana sabkar muku, yunazzilu ay yunazzil daga fi'li ne anzala, yunazzilu masdaruhu inzal, malumar sarf suka ce ziyaratu harfin tadullu ala ziyarati ma'na, ay qarin harfi yana nuna cewa ma'ana ta karu, yunazzilu Allah yake sabkar muku, kaga ashe ruwa ba so ne suke sabka ba ko, to Allah yana sabkar da ruwa a shekara sai a dauki wata uku ana jin da ruwa, wasu huraren ma sai zamanto a shekara lokaci kadan ne ba a yi musu ruwa. To Allah ce shine wanda yake sabkar muku, minas sama'i daga sararin samaniya, sai ya ce rizqan ay ruwa, wanda da ruwan ne dalilin arzikin ku yake, domin ruwa ne suke zauwa idan suka duki ƙasa. To sai Allah subhanahu wataala kuma ya fitar da wato ya fitar da tsirrai da ɗa'ayin itace, sai zama to gashi nan wani nan ne zai samu sana'ar shi, yanzu wani gaba ɗaya sana'ar shi fa dangin abinda Allah yake fitarwa ne daga ruwa ne gaba ɗaya, wani kawai duk abinda yake sayarwa yana da alaƙa da ruwan sama, wani kuma a'a ruwan ƙasa ne wanda Allah ya sauka suka shiga cikin ƙasa shine yake fitarwa kuma yake amfani da shi, sai zama to shine sana'arsa. Kaga wannan aya ce mai girman gaske, ashe arziki da Allah subhanahu wataala yake sabkarwa daga sama yake, haka Allah ya faɗa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, a sama ne Allah ya ce arzikin ku yake da duk abin da aka yi muku alkawari, arzikin yana sama, shi yasa in za ka nema to ka nema wajen Allah subhanahu wataala. Sai Allah yake cewa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, Allah yana sabkar muku arziki daga sama, wani arziki ne shine arzikin ruwa a duk duniya, babu wata gwamnati da ta take da kudura da iko na ta saukar da ruwan sama sai Allah subhanahu wataala, babu wata ƙasa a duniya da ta isa ta yi wa 'yan ƙasanta ruwa wanda ba Allah subhanahu wataala ba. Duk yadda kuka kai da fisos mondial kuke da kayan yaƙi da sojoji da nakiya da wacece, ruwan sama kun yi kaɗa ku saukar makanku, abu ne wanda duk duniya ba wanda ke saukar da su sai wa sai Allah subhanahu wataala. Kaga wannan aya ce take nuna cewa ashe shi Allah shine wanda ya cancanta da abota masa. To wa'annan ruwan ne idan suka fito, idan Allah ya saukar da su sai kuma tsirrai su fito, to nan ne arzikin yake. Kaga ai malam Bahaushe ma yayi gaskiya yace noma tushen arziki, yanzu kaga duka abinda ake nomawa, abinda ake nomawa kashi biyu ne, akwai wanda ake ci, akwai wanda ake kasuwanci da shi, malaman jogar fi su sanar da wannan, abinda ake nomawa akwai abinda ana noma shi ne don ci kawai, kuma akwai abinda ana noma shi ne don kasuwanci. Yanzu misali idan ka doki, misali mu doki shinkafa, galibin ƙasashen suke noma shinkafa suna yi ne don kasuwanci, galibin ƙasashen suke noma shinkafa suna yi ne don kasuwanci, albasa da mutanen mu suke nomawa don a ci ne suke noma ta don a yi kasuwanci, tafarnuwa da ake nomawa don a yi kasuwanci ne ko, to ababe da dama ana suna nan wanda ana yi ne, ana shuka su ne don hanyar kasuwanci, to kaga shi ma arziki ne. Taran sai mutum ya samu, yanzu wani Allah ɗaya ya san irin abin da yake rike da shi na iyali da wannan noman, kaga ai arziki ne ko, to shine Allah yake tuwa yake saukar muku da arziki, kuma abinda zai ƙara tabbatar maka cewa shi Allah shine ya cancanta da abota ma, cikin wannan ruwan ruwa guda suke sabka, amma kuma sai dangin abinci da dama su fita, dangin abinci da dama za su dinga fita. Kaga iske wannan wannan misalin shinkafa ce, wannan wake ne, wannan alkama ce, wannan dawa ce, wannan wake ne, wannan gujiya ce, kuma kowanne kanshin sa daban, kuma amfanin shi daban a cikin jikin dan Annabi Adam. Jama'a mun fahimta kowanne kanshin tsantsanin sa daban, sannan kuma amfanin sa daban, kuma aikin da ake yi da shi daban. To kaga wannan ai ya cancanta ga godewa Allah subhanahu wataala, wanda shi Allah shine kawai ke iya yin wannan abu, wanda babu wani wanda yake yi wannan. Sai Allah yake cewa wa ma tadhakkaru illa man yunib, ba wanda yake fahimta yake wa'azuwa da wannan ayoyin ya gane girman Allah subhanahu wataala, da cewa Allah ya cancanta abota masa shi kadai. Allah ya ce illa man yunib, sai wanda ya kasance yana koma ma Allah subhanahu wataala ta hanyar tuba da kuma hanyar abin da ya shafi al-inaba, neman mafaka ga Allah subhanahu wataala, da ma aikata aiki na kwarai wanda ya nisanta da dukkanin riya da munafiki. Allah subhanahu wataala ya sanya muna cikin masu wa'azuwa da ayoyinsa. Sai Allah ya ce
fad'allaha mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun.
Allah ya ce fad'allaha mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Allah ya ce fad'allaha, ku bauta wa Allah subhanahu wataala ya ku masu imani. Yanzu khitabin ya komo da ku masu imani, wannan duk mai imani Allah da shi yake zancen, yana magana da wanda yake cikin imani. Allah ya ce idan zaka bauta, tunda ka gano cewa shi Allah shine wanda ya cancanta a bauta ma, sai Allah ya ce fad'allaha, ku bauta wa Allah subhanahu wataala mukhlisina, kuna masu tsarkake aikin da kuke yi dan Allah subhanahu wataala, kuna masu neman yardan Allah a cikin ababen da kuke yi na ayyuka. Sai Allah ya ce lahu dini, kuma ku san cewa gaba dai addini ga Allah subhanahu wataala yake. Walau karihal kafirun, ko da ku kafirai watan sun ki cewa bauta mu Allah gaba dai Allah ake bauta ma, sannan kuma ba a bauta mu wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba, ko da kafirai sun ki su bauta wa Allah subhanahu wataala, su ki kadaita Allah subhanahu wataala da bauta. Jama'a mun fahimta wannan ayar tana karantar da mu tsantsar ikhlasi a cikin aiki, tsantsar ikhlasi cewa duk abin da zaka yi to kai dan wa, dan Allah subhanahu wataala, kai dan neman yardan Allah. Akwai hadari mai girma a cikin yin aiki ba dan Allah subhanahu wataala ba. Idan zaka yi aikin da Allah ke bada lada kuma ba dan Allah ba, to kana yi ne a banza baka da lada. Ya tabbata a hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, manzon Allah yake cewa wanda yayi aiki ba dan Allah ba, idan aka tashi alkiyama, to Allah subhanahu wataala zai ce da shi izhabu ila alladhina kuntum turaunahum bi a'malikum fil hayati ad-dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Allah yake ku je wajen wanda kuke yi dan su yaba, ku je wajen wanda kuke yi dan ku birga su, kuna yi ne dan ku birga ni. Allah ne ce ni ce ayi aikin, amma kuna yi ne dan wane da wane su gani su ce kun iya, to ku je wajen wanan nan da wanan su ba ku lada, ku gani in suna samun wani abu. Manzo Allah ya ce ba za su samu komai ba. Shi yasa annabin Allah Annabi Muhammad yace akhafu ma akhafu alaikum ash-shirkul asghar, mafi jin abin da nake ji muku tsoro a rayuwa, ina ji muku tsoron ku haƙuri shirka karama. Sahaba suka ce manzon Allah wa mashirkul asghar ya rasulullah, menene shirka karama ya manzon Allah? Sai annabin Allah yace ar-riya, ita ce yin dan wani shigani dan yayi baka. Ya Allah ka kare mu da idan ayi ba mu. Jama'a yin aiki dan Allah abu ne wanda Allah subhanahu wataala yayi masu idan shi. Kadiru sutul insan, Allah yace wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi,
at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa
إنما نطعمكم
لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
Da Allah ya tashi bada siffar masu imani, Allah ya ce wa yut'imuna at'ama, suna ciyar da abinci, ala hubbihi, bisa suna son wannan abincin. Jama'a mun fahimta abincin da suke da shi wanda ke cikin ransu, suna son wannan abincin. Allah ce yut'imuna, suna ciyarwa, ala hubbihi miskinan, suna baiwa miskinai, wa yatiman, da kuma maraye, wa asiran, da ma wanda aka kama fursunonin yaki. Allah ce suna fada inna ma nut'imukum liwajhi llahi, mu ba kuna ciyar da ku ne dan neman yardan Allah subhanahu wataala, ba dan ku yaba ba, a'a mun yi ne dan mu samu yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura ba ma san kuma mai damuna ku ba mu wani abu dan mu yi muku wannan sanan kun ba mu bukatar kuma na godiya a cikin abin da muke yi ba dan kuma muke yi dan Allah subhanahu wa ta'ala muke Allah ya sa mu wani lafiya Abdullah ibn Zubair Allah ya kara masa yarda yake cewa ya kasance a duk lokacin da ya sallame sallah idan ya yi da sallah to yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahud din wa law kariha al kafirun yake cewa wannan addu'a naji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fadarta idan ya yi da sallah sai ya ce la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi Allah shi kadai yake la sharika lahu Allah baya da abokin tarayya lahul mulku cikakken mulki na Allah ne wa lahul hamdu kuma Allah ya cancanta a gode ma wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah akan komi mai iko ne la haula ba wata dubara ta tare da mu wala quwwata kuma ba ma da wani karhi illa billah ba ce gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ne la ilaha illallah ba wanda ya kamata abota ma da gaskiya sai Allah wala na'budu illa iyyahu kuma ba za mu bauta ma kowa ba sai shi Allah subhanahu wa ta'ala lahu an'ama al-ni'imomi gaba ɗaya baiwa ta Allah ce wala fadl kuma ga Allah ne dokaka take wala thana'ul hasan kuma Allah shine yake cancanta da ayyabo yabo kyakkyawa la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah mukhlisina lahu di muna tsarkake addinin kuma ga Allah ne cancanta mu bauta ma walau karihal kafirun koda kafare sun ki su bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala jama'a annabin Allah ya kasance yana fadin wannan addu'a bayan kowace sallah ta farilla idan ya sallame to menene ikhlasi a cikin ayyuka mal ikhlas menene ma'anar ikhlasi ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullah ta'ala a cikin littafinsa madarijus salikin yake cewa al-ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasd fi at-ta'a abinda ake nufi da ikhlasi yi dan Allah yace shine kareta Allah subhanahu wa ta'ala ta gaskiya wanda tsarki ya tabbatar masa wanda in zaka yi aiki kana nufin Allah ne cikin bautar ka gaba daya ma'ana ka nufi Allah cikin abin da zaka yi na ibada zaka yi azumi to kai dan Allah ba dan a ce wani na azumi ba zaka yi sallah to idan Allah ba dan a ce wani yana yi ba zaka bada zakka idan Allah ba dan a ce alhaji wani na fita zakka ba zaka je umara kai dan Allah subhanahu wataala ba dan a ce wani ya je umara ba duk wani abu da Allah ya dora maka na ibada yi kokari kai dan Allah subhanahu wataala to kuma jama'a ikhlasi akwai aromuwa akwai amfanin ikhlasi duk wanda yayi aikin sa dan Allah to ya dace duniya da alkiyama na daga cikin amfanin ikhlasi inji malumai suka ce al-ikhlasu min asbabin najati fil akhirah daga cikin abin da ke sanya mutun ya samu rabauta a gobe alkiyama akwai yi dan Allah subhanahu wataala idan ka kasance kana yi dan Allah a rayuwa duk abin da zaka yi na ibada zaka yi wa'azi kai dan Allah zaka jabaki kai dan Allah zaka saurari Qur'ani dan Allah to duk abin da zaka yi kana yi dan Allah to kana cikin masu tamun dacewa a gobe alkiyama Allah ya zartar da mu abu na biyu dukkanin alkharran duniya da alkiyama sun tattara ne dalilin falalar yi dan Allah subhanahu wataala ana samun alkhairi ne a duniya watan dalilin yin aiki dan Allah ana samu alkhairi a gobe kiyama da yi dan Allah subhanahu wataala ya tabbata a hadisin annabi Muhammad annabi Allah yake cewa man kana fi dunya hamruhu duk wanda duniya ce ta kasance gurinsa ma'ana yana yi ne dan duniya ta gani ja'ala Allahu faqrahu baina aynayhi sai Allah ya sanya talaucin sa wato a idanunsa bana ba zai huce bukatuwar rayuwarsa ba idan ka kasance kana yi ne dan a yi baka to maza ce ja'ala Allahu faqrahu baina aynayhi Allah zai sanya talaucin sa a tsakanin idanunsa wa man kanat ad-dunya wa man kanat al-akhiratu hammuhu duk wanda ya kasance yana yin ibada ne dan neman yardan Allah a gobe alkiyama to sai Allah subhanahu wa ta'ala jama'a Allahu amaru sai Allah ya tattara masa al'amari ba sai ka wahala ba a duniya abinda sai an wahala an yi zuwa a samu
kai dalilin ikhlasi sai Allah ya kawo maka shi sai annabin Allah ya ce wa zata hud dunya wa huwa hiya raghiba kuma duniyar zata zo maka tana mai bukatuwa zuwa gare ka kai ba duniya kake bukata ba a'a Allah ne ka fuskanta a rayuwa amma sai Allah ya turo maka duniya da linyin yin tsarkake aiki dan Allah subhanahu wataala sannan kuma yin ikhlasi tsarkake aiki dan Allah subhanahu wataala shine mafi sababi mafi girma wajen karbo aikin dan annabi Adam ba wanda Allah zai karbi aikin sa namiji ne ko mace malam ko araba ko alhaji ko mawayi a duniya ba ce in babu ikhlasi Allah bai bukata dole sai kai dan Allah dan neman yardan Allah sannan kuma kai bi sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ciki wannan al'amari abin da hudu ɗan uwa daga cikin watan samarat na ikhlasi shine shi ikhlasi yana sanya Allah ya soka yi dan Allah falan jabir yana sanya Allah ya so mutum a rayuwa idan ka kasance duk abinda zaka yi a rayuwa dan Allah kake yi ko wallahi al'azim zaka samu soyayyar Allah subhanahu wataala idan kuma Allah ya soka a hadisin annabi Muhammad sai Allah ya kira malaika jibril sai Allah ya ce wa malaika jibril kaga wani dan wani jikan wani wanda yake gari kaza unguwa kaza sai ya ce eh Allah na gansa sai Allah ya ce wa malaika inni uhibbuhu ni Allah ina son sa Allah ya ce wa mala'ika yana ba sai Allah ya kira sunanka fa Allah zai kira sunanka kai mai yi dan shi sai Allah ya ce wa mala'ika Jibril ni Allah mahalicin sammai guda bakwai da kasai guda bakwai ma'abuci al'arshi mai girma wannan dan kan masoyina ne ni Allah ina son sa sai mala'ika Jibril ya tambaye Allah miye bukatar ka kansa ya Allah sai Allah ya ce wa mala'ika Jibril ina son kai ma ka so sa sai ya ce wa Allah subhanahu wataala wallahi an gama ni ma ina son sa sai Allah ya ce wa mala'ika Jibril bata da tsaya a nan ba je ka kira duk wani mala'ika da yake cikin sararin samaniya ka faɗa masa cewa Allah yana son wane yana guri kaza kuma kowa ya so sa mala'ika ya yi kira cikin sararin samaniya ya ce ya ku mala'iku gaba ɗaya kowa ya amsa masa sai ya ce Allah ya ce a faɗa muku akwai wani yana guri kaza Allah yana son sa mala'ika Jibril yana son sa ku ma ku so sa a rayuwa sai su ji suna son shi baki ɗaya sai Allah ya ce wa mala'ika bata tsaya a nan ba sa masa kabuli a duniya sa duk bayan Allah na gari su dinga son sa sai kaga mutum yana tafiya a dun ƙasa bai baka ko dala ba amma ka ji kana kaunar shi wallahi idan Allah subhanahu wataala ne in har za ka yi dan Allah to za a so ka Allah subhanahu wataala ya datar da mu jama'a abu na hudu ai abu na biyar da cikin amfanin yin aiki dan Allah subhanahu wataala wato ana rubuta wa mutum ladar aiki ko bai yi ba idan mutum yayi niyyar yin aikin alkhairi da ikhlasi dan Allah yanzu misali sai a rama ya kadda ya yi kudurta zai ta yi umara a watan Ramadan misali sai kudurta zai cewa zai ta yi umara ne dan Allah subhanahu wataala misali nake bayarwa to kuma sai ya fa wani uzurin ya gito ma a rama bai tafi umaran ba wallahi za a bashi ladan yayi umara za a bashi ladan kai ne kai kudurta cewa yau zaka yi sadaka kaza to kuma sai Allah ya jarrabe ka abinda kake so ka bayar bai samu ba to za a baka rubuta za a rubuta maka ladar wannan abun kayi misali sai ka ce zaka je likita ka raba ma mara lafiya abinci idan kudi kaza suka shigo to kuma sai kudi suka shigo sai suka bace to sai Allah ya rubuta maka ladar wannan aikin ka riga kayi saboda kayi kudurta da ikhlasi kenan amfanin yi dan wa dan Allah subhanahu wataala abu na gaba ɗan uwa shi yi dan Allah subhanahu wataala da shi ne Allah yake taimakon al'umma baki ɗaya idan kuna son cin nasara a duniya cikin komai na rayuwa to kai dan Allah da wannan ne fa manzon Allah ya zamanto abun buga misali a rayuwa kuma duk annabawan Allah suka zamanto abun buga misali a rayuwa sirrin shi ne yi dan Allah subhanahu wataala in har za ku yi dan Allah to Allah zai kawo muku taimako a rayuwa je ka dibi yakin Badar da aka yi dibi yakin Uhud da aka yi dibi gazwatul Khandaq da aka yi dibin su gazuwa cikin da manzon Allah ya fita duk yakin da manzon Allah ya fita jama'a ba runduna ba wai rewar runduna ke sanya a ci nasara a'a Allah yana dibin zukatan sahabban annabi Muhammad sai Allah ya ba su nasara da ka duk tafiya ta duniya duk wata kungiya ta addini in tana son ta ci nasara a rayuwa to ta yi dan Allah subhanahu wataala kar ku tallata da kungiyar ku Allah zai tallata muku a rayuwa ku dai kawai ku yi dan neman yardan Allah wallahi Allah zai kawo muku agaji a rayuwa duk wanda zai yi dan Allah to Allah subhanahu wataala zai taimake sa domin rundunar Allah su ne masu cin nasara a kodayaushe daga cikin amfanin yi dan Allah subhanahu wataala, yi dan Allah yana tafiye da damuwar damuwa take cikin zuciyar dan annabi Adam a duniya da alkiyama. Idan mutum ya zamanto yana yin aiki dan Allah subhanahu wataala, wallahi ba gitta Allah zai basa cikin damuwa a rayuwa. In ji har zaka dinga yin aikin alkhairi dan Allah, to ba gitta za a yi ka kuma yake a duniya. Duk wata damuwar ta zo saboda ikhlasi da take cikin zuciyarka, to sai Allah ya taimake ka wannan abun ya wuce, sai ka ji ba komai bane a rayuwa. Sannan kuma haka alkiyama, masu yi dan Allah subhanahu wa ta'ala, to su suna gaban goshin Allah subhanahu, ɗan gaban goshi ne za a sanya su a cikin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala. Ranar babu wani al'arshi sai kuma ƙunar Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na takwas daga cikin amfanin yi dan Allah, to mutum yana samun kyakkyawan ƙarshe. Idan kana son ka yi cikawa da imani, ka mutu da imani, to ya zamanto duk abin da za ka yi na ibada ka yi dan Allah. Za ka ciyar ka yi dan Allah, za ka gina makaranta yi dan Allah, za ka gina masallaci yi dan Allah, za ka taimaka wa marayu dan Allah, duk abin da za ka yi. A'a, ba dan ayyawa ba a ce wani shi na yi, ka yi dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala. To da ikon Allah, in dai har za ka yi dan neman yardan Allah ko, to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa ka yi kyakkyawan ƙarshe. Za ka mutu da imani, kuma duk wanda ya mutu da imani, ina ne muku masa jama'a aljanna. Kaga an samu dacewa ko ba a samu dacewa ba. Allah ka taimake mu da ikhlasi a cikin ayyuka. Allah ka kaddare mu da idan wasu sai ba. Abu na tara, yan uwa, nafsa na ƙarshe daga cikin amfanin yin idan Allah, akwai an-na'imu fil qabr wat-tabshir bis-surur. Idan mutum yana yin ayyukansa dan Allah a rayuwa, to yana samun jin daɗi a cikin kabari. Ana ni'imtar da shi, yana hurewa, yana hulewa a cikin kabari. Waje an ce kabari akwai azaba ko? To masu yi dan Allah subhanahu wa ta'ala ba san ko ana wahala ba cikin kabari. Ka sha kun kana son ka sha mamaki ka yi amfani dan Allah, to bari ka mutu ka je cikin kabari. Wallahi duk wata wahala da ake sha a cikin kabari mai yi dan Allah ba zai sha ta ba. Sannan kuma za a dinga masa albishiri, domin za a dinga nuna maka gidanka cikin aljanna. Mutum na kabari amma mala'iku suna wano masa gidansa a aljanna, yana gani irin abin da Allah ya tanada masa. Ga gidansa nan, ga gadajensa nan, ga matsala, ga su salsabila, ga su tasmi, ga su hurul din, yana gani kai kiyama ɗaya yake jira a tashi kawai ya shige. Allah ya dace da mu. Abu na goma na ƙarshe, ƴan uwa, wanda shi ne kan al'amarin ko, yi dan Allah yana sa mutum ya samu shiga aljanna, kuma Allah ya kare shi da wuta. Ba yadda za ka yi kai dan aiki da kai aiki dan Allah kuma Allah ya kai ka wuta, wallahi ba yiwuwa. Duk wanda zai aiki dan Allah ko, to da ikon Allah aljanna ce makomarsa. In dai har za ka yi dan Allah, to aljanna ce makomarka. To Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Shi ne Allah ce fad'ullaha mukhlisina lahuddin, ku bauta wa Allah kuna masu yi dan Allah dan neman yardan Allah. Kuma ko wannan addinin gaba daya watan da Allah ne ka kubuta ba wanda ba Allah ba. Sai Allah ya ce walau karihal alkafirun, ko da ko watan kafirai sun ki, duk da za a yi a hana ku, to ku da ku kiya ku yi dan Allah subhanahu wa ta'ala. Sai Allah ya ce
rabi'ud darajati dhul 'arshi yulqiruhan amri 'ala man yasha'a 'ala man yasha'u min 'ibadihi yunzira yawmat talaq
yawmahum yarjuna درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. فكي سبحانه وتعالى رفيع الدرجات، شي الله سبحانه وتعالى أي عظيم الشأن والسلطان، ما أبوتي جرما ملكي لكم شأني، وانده كي ما أبوتي توكك لكم مقامي. شي الله شيني رفيع وانده يا توكك. جماعة الله سبحانه وتعالى إلى سماء aqida ta ahlus sunna wal jamaa, uban subhanahu wa ta'ala yana sama cewa Allah yana ko ina. Aqida ce ta mu'tazilawa da khawarij da wa'inda ba su san aikin da suke yi ba. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya al-hadisai da dama da alqurani sun tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana sama. Wata rana annabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya tambaye wata baiwa wata kuyanga yace yake baiwa ina ne Allah yake sai ta daga Allah ce Allah yana sama sai manzo Allah ya ce mu mai ita a'tiqaha fa innaha mu'mina in tadda ita mai imani ce so ake ka kudurta a zuci cewa Allah ya daidaita a al'arshinsa istawa ala arshihi shi Allah ya daidaita akan al'arshinsa amma fa ilimin Allah kuma ya kewaye ko ina kuskure ne a ce Allah yana ko ina kuskure ne kace Allah yana ko ina in aka tambaye ka ina Allah kace Allah fis sama'i yana sama eh haka haka manzon Allah ya karantar da mu sannan kuma ai abinda kina muka cewa Allah yana sama a roka misallai na hankali hankali a aje alqur'ani da hadisi bari a kawo adilla aqaliyya adilla aqaliyya da Allah in mutun zai roko in mutun yana roko Allah a san hannu sama da kidan kuka sai ki tura su eh so sana wa sama wa aikin nan ma hannun shi Allah yana ina yana sama da haka Allah subhanahu wataala shine rafi'ud darajat ma'abuci wato daukaka ta muqami da kuma wato mulki wanda darajar Allah subhanahu wataala ta daukaka sannan mulkin Allah subhanahu wataala ya dauka sannan kuma shi Allah ya daukaka akan bayinsa baki daya Allah subhanahu wataala ya dauka akan bayinsa baki daya kuma abinda zai kara tabbatar maka hadisin Isra'i da Mi'raj lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tafi da shi sama ta bakwai da yazo ya wuce zai wuce sama ya wuce sidratul muntaha lokacin da mala'ika yace daga ran shi bai taba wuce nan ba ko sai ya kara yemi yayi sama lokacin ne fara at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat sai Allah ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin da manzon Allah ya zo wajen Allah subhanahu wa ta'ala a kila ta ahli sunna manzon Allah bai ga Allah ba haka Aisha radiyallahu anha wa arda ta ce tace duk wanda yace manzon Allah ya ga Allah yayi manzon Allah ƙarya annabi yace haske ne da ya gani ya kusa ko annabi Musa ma ya taba roƙon Allah damar a bashi damar ya gansa amma kan ya ji maganar Allah domin shi zaka ce wa kallamallahu Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana ai ba annabi Musa ba arama hatta daga cikin sahabban annabi Musa akwai wanda sun ji maganar Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sahabban annabi Musa akwai wanda Allah ya magana sun ji malaman tarihi suka ce daga cikin su akwai Karuna Karuna kuka ji ana ba da labari ya ji maganar Allah subhanahu wa ta'ala Aisha sallallahu alaihi wasallam ce inna Karuna kana min qaumi Musa fa baza alaihi
kana min qaumi Musa fa baza alaihi وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين
وابتغ فيما آتاك الله الدار
الآخرة
ولا تنس نصيبك
من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك
ولا تبغي
الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
الله يتي إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قارون التي تبص yana cikin mutanen annabi Musa da shi aka je aka yi magana a miƙati da Allah ya alƙawarin da su Allah ta faɗa alaihim sai ya ƙetar iyaka akan su wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin Allah sai muka bashi dukiya muka jarrabe sa domin ka sa a kanka duk abinda Allah ya baka a duniya a matsayin jarabawa yake duk wani matsayi da ka samu a duniya wallahi jarabawa ce kai samun kanka a duniya baka da ko dala in girmin ka talaka cikin jarabawa kake jarabawa ce domin rayuwar duniya gaba ɗaya jarabawa ce Allah ka samu ci jarabawa to sai Allah ya jarabi ƙarun aka ba su dukiya Allah ya ce ma kullun shagonsa suna yin yauni akan ƙadda malu suka ce ƙato bako suka ce ƙato goma shagunansa ƙato goma ke ɗauko kilannin da za a buɗe shagunansa
sai ga mutanen suna masa wa'azi wasu dubi kudin sa ba suke masa wa'azi suka ce la tafrah inna allaha la yuhibbul farhi kadina alfahadi kana isgiri kana jiji da kai kana ta kama Allah ba ya san wannan me ya kamata kai wa butaghi fi ma ataka allahu daral akhirah yi kokari ka nemi du lahira da abinda Allah ya baka na duniya wala tansa nasibaka min ad-dunya amma ka kamanta darbanka na duniya ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sa mai kyau sai dai kuma wala tabbil fasada fil ard kada kai banna ta dalilin Allah ya baka dukiya a bayan kasa inna allaha la yuhibbul mufsidin Allah baya son maballata to shine Allah ya ce rafi'ud darajat shi Allah yana watan ya daukaka al'arshin Allah ya girma mulkin Allah ya daukaka sannan kuma Allah shi ne ma'abuci watan daraja ta takululuwa wanda yana sama da halittun sa baki daya sannan kuma zatin Allah subhanahu wataala ya girmama sai Allah ya ce dul arsh ma abuji al arsh wanda yake ai khaliquhu shi Allah shine wanda ya halicci al arsh sannan wa malikahu kuma shi Allah shike mulkin wannan al arsh Allah bai da bukata da shi ba wani abu a duniya wanda in babu shi Allah ba zai iya mulkin sa babu shi babu wata halitta a duniya wanda in babu ta za a samu nakasu cikin mulkin Allah subhanahu wataala babu shi duk wani abu da kake gani a duniya yanzu misalin mutanen duniya a hadisi ingantacce da kowa zai ki bauta wa Allah subhanahu wataala to ba abin da zai rage a cikin mulkin Allah subhanahu wataala kamar kai kake da bukatar dole sai ka samu majority ko sai ka samu yawan al'umma amma shi Allah bai da bukatar wannan yanzu ka dibi kadai ita can duniya kadai sai su bauta wa Allah subhanahu wataala in aka ce kai resan sai kin ita can tawa kadai dan Allah zaka iya icci nauke da ko cikin tawa Na'am to Niger gaba daya to ka dauki Africa kaga ashe an baka aiki ko to babu wani ince a duniya face na Allah tasbihi yana gotawa Allah babu shi babu wani dutse a duniya face yana gotawa Allah subhanahu wataala babu wata dabba a duniya face tana gotawa Allah subhanahu wataala ashe in ka yi ma kai ne kai ma ko shi yasa amfanin bautar Allah in mutun yayi kansa in kuma bai ba kansa wallahi domin jiki mafadi e jiki magayi jimalan bahaushe to Allah ya ce zul arshi ma abuci al arshi sai ce yulqi ruha min amrihi Allah subhanahu wataala shine wanda yulqi ruh yake juho yake sabkar da arruh ma suka ce to menene arruh malai suka yi sabani wajen fassara arruh akan kauli guda uku kaulin kan suka ce arruh ay al wahyi wan nubuwa wahyi da annabtaka Allah yana sabkar da wahyi da kuma mi da annabtaka kana jin ana cewa wahayi babban al'amari ne bane wa idan Allah zai saukar da wahayi to ba haka ake turo mala'ika jibril ya zo musamman alqur'ani sai an raka yana mala'ika dubu saba'in su raka yau mala'ika jibril za a kawo manzon Allah aya daya saboda girman alqur'ani ne girma sai Allah ya sanya tsaro na musamman to suka ce alwahyi wan nubuwa Allah shine wanda yake saukar da wahayi da kuma annabtaka saboda mutane suna rayuwa da mi da wahayin da ake yi ko ai kaga dukkan mun rayu ne rayuwa ta imani da mi da abinda aka sako manzon Allah na alqur'ani suka ce arruh ana ne alqur'ani mai girma suka ce arruh yulqi ruha min amri ma'ana ai yunazzilu alqur'an Allah shike saukar da alqur'ani ko ya saukar da alqur'ani suka ce in kana son ka fahimci wannan dibi alqur'ani mai girma Allah ya ce wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina Allah ya ce wa kadhalika auhayna kamar dai haka ne musu Allah muka yo wahayi ilayka zuwa gare ka ya annabin Allah annabi Muhammad sai Allah ya ce ruhan alqur'ani min amrina daga umarni mu ji Allah subhanahu wataala ashe kaga arruhu nan ba na shi me ma'ana shi anan alqur'ani mai girma wasu ga ce a arruhu ana nihi mala'ika jibril suka ce arruhu mala'ika jibril suka ce qur'ani ya tabbatar da wannan Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika
litakuna min al-mudhirin
Allah ce nazala bihi ruhul amin wanda ya saukar da shi shi alqur'ani ad-damiru bihi yauri ila alqur'ani al-karim sai Allah ce nazala bihi ruhul amin ruhi amin tace wato shine ya saukar da shi waye ruhu an tace malaika jibril kenan ko haka Allah ce nazala bihi ruhul qudus min rabbika bil haqq ruhi tsarkakkake suka dashi daga ubangijinka da gaskiya sai malai suka ce idan aka tattara gaba daya da Allah ya ce yulqi ruha min amrihi Allah subhanahu wa ta'ala yana saukar da al-ruh suka ce a doka wahayi ake nihi Allah yana saukar da wahayi sannan kuma wahayin ai ta dalil ta hanyar waye yake zawa ta hanyar malaika jibril ko domin malaika jibril shine al-wasita bainallahi malaika shine al-wasita bainallahi war rasul malaika shine dan aike tsakanin Allah da manzon Allah subhanahu wataala abinda ke da kai na alqur'ani to sai Allah ya aika malaika jibril sai ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai ya zanto wasita ya zanto hamzatul wasl to wannan ar-ruhukin malaikan yana ciki alqur'anin yana ciki sannan kuma wahayin yana ciki jama'a mun fahimta sai Allah ya ce min amrihi ko daga umarnin Allah subhanahu wataala shi Allah shi ai abinda Allah ya ga dama kenan abunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama sai Allah ya ce ala may yasha'u min ibadihi akan wanda Allah ya ga dama daga cikin bayinsa ba kowa ba ake saukowa da wahayi ba kowa bane ake saukama da wahayi wanda ake yi wa wahayi cikin al'umma su ne annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da annabawa da manzanni su ne wanda Allah yake ma wahayi amma bancin su babu wanda ake ma wahayi sai dai mutun ilhama misalin kamar mahaifiyar annabi Musa ba malaika bane Allah ya turo mata Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi muka yi wahayi zuwa ga uwar Annabi Musa ta shaide shi wahayi malaika ka turo mata idan aka turo mata malaika ta zama tomi Annabi ya kenan ko to suka ce a'a wahayin da Allah ya mata shine ilhama sai aka mata ilhama a samu mutum ko wani karatu na musamman kamar da ita ma mahaifiyar Annabi Isa Allah ya turo mata da tadda ta ga malaika a sifata ta mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu to Allah ya ce ala man yasha'u min ibadihi Allah yana aiko da wahayi ne akan bayinsa wanda ya ga dama ba kowa bane Allah yake turo mala'iku ake turo mala'ika akan sa wannan abun na daga cikin abun da yasa yahudawa suka ke musulunta sun imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda sun yi tsammani za a turo Annabi cikin yahudawa to kuma sai Allah ya turo shi wato a cikin larabawa sai Allah ya musu martani ce Allahu Allah shine wanda yake zabe daga cikin bayunsa kuma yake sanya annabtaka sa inda ya ga dama Allah yana dibin cancanta ne zuciya Allah yake diba sai Allah ya bayar kuma wani lokaci ake baiwa mutum annabtaka ta dalilin misalin kamar Annabi Harun kaga Annabi Harun da dalilin aikosa Annabi Musa yayi addu'a yace ya Allah ka sanya shi ma ya zama to annabi saboda zai karfafi sannan kuma da matsala ta halshe zai isar da sako kuma sai Allah ya karbi addu'a ta annabi Musa alaihi salatu wassalam to miye fa'idar aiko manzanni jama'a fa'idar aiko annabawa da manzanni a duniya dan a samu dadin bautar Allah subhanahu wataala kuma dan Allah ya yanke hanzari ga mutane saboda kazo kar mutun ya zo kiyama Allah ya tambaye ka me yasa baka yi kaza ba sai ka ce wa Allah ba a turo maka manzo ba sai Allah ya turo annabawa rusulan mubashirina wa munzirina inji Allah manzanni ne masu bushara masu gargadi duk wani alkhairi a duniya annabawan Allah su yi bayani kuma babu wani sharri a duniya face sai da annabawan Allah suka roki Allah ya kare al'umma suka yi wa al'umma su bayani akai shi ne Allah yake cewa fa'idar aiko su annabawan dan su yi wa mutane bayani dan a samu dadin bautawa Allah subhanahu wataala sannan kuma a kusa da duk wani abu da yake na sabon Allah a duniya to sai Allah ya cewa yunzira yawmat talaqo dan Allah subhanahu dan su yi gargadi maluman qira'at sun karanta qira'a guda biyu a wata ruwaya litunzira a wata ruwaya kuma liyunzira idan ya zama to liyunzira to addamir yaqulu ila annabi sallallahu alaihi wasallam ana lahum manzal Allah ne dan annabi yayin mutane gargadi yawmat talaqi ranar da za a haduwa da ranar da za a hada mutane ranar da za a hada mutane amma litunzira dan su wayancin malan annabawa gaba daya su yi gargadi yawmat talaqi ranar haduwa ba suka ce ita yawmat talaqi kin ita ce yawmat talaq Abdullahi dan Mas'ud dan Abbas Allah ya kara masa yarda sahabin annabi Muhammad yace at-talaq ismun min asma'i yawm al-qiyama sunani daga cikin sunayen ran tashi al-qiyama aina daga cikin sunayen at-tashi al-qiyama at-talaq Allah subhanahu wataala ya sanya kalmar at-talaq ta zama to wato suna cikin sunayen tashin al-qiyama ibn Zayd yace ai abinda ya sanya sanya musu yawmut talaq ai yaltaqi fihi al-ibad bayan Allah za su hadu a ciki duk bawo duk wani bawa na Allah duk wata halitta ta duniya za ta hadu a wannan ranar babu wata halitta da za ta yi latin zuwa kiyama mutane aljannu dabbobi duk za su zo ko kadibi hikima ta Allah hatta dabba sai Allah ya tsira ta kuma sai an bincike ta dama eh annabi Allah ya ce Allah zai yi hisabi tsakanin rago ko tunkiya mai kaho da marar kaho wanda ba ta da kaho mai kaho ta soke ta a gaban Allah subhanahu wataala sai Allah ya sanya mu wanda ba ta da kaho kaho sai a ce tarama tukuna da wacin ta yi mata to ina da wanda ya ci kudin mutane ina da wanda aka bada aka ce ba za a amshi kai ka kai kuma kai jerecin ka boye ina da wanda da sako sa akwai yan sako daga sako sai mutun yayi sama da fadi ina da wanda zaka zo ka amso kuma ka kinerwa ina da wanda kudin al'umma da kake jagoranci ne zaka waware ka tahi da su ka lahira ko bayani kaga yawmut talaqin nan ranar haduwa duk wanda ka zalunta sai kun hadu da shi wallahi duk wanda ka ci amana sai kun hadu da shi ranan duk wani barawo sai ya fito fili an gansa eh duk wani barawo sai ya fito da barayun kaji da na ma da nan washin da ma masu ƙara 00 suna tayar da kudin al'umma sai su bayani duk sai su fito fili da yawmut talaqa ce al-imam qatada da al-imam sajdi alaihi ma rahmatullahi ta'ala suka ce ayyan taqi fihi ahlul ard ahlus sama'i wal ard mutanen sama da mutanen ƙasa za su hadu hatta mala'iku sai wasu sun zo hisabin da su ba za mu hisabi ba amma mutane da aljannu ka za mu hisabi da mutum da aljanni sai Allah ya masa hisabi to su mala'iku za su zo ne su kalli abin da zai faru za su ga abin da zai faru gaban Allah subhanahu wataala to sannan kuma ibn Abbas hari yake cewa yaltaqi fihi adam wa akhir waladihi annabi adam sai hadu da dan shi na karshe ai annabi adam shi ne mutum na farin a duniya ko to Allah ya ce litunzira yawmat talaq to a wannan ranar shi annabi adam da wanda yake mutunan karshe a duniya za su hadu ga annabi adam ga mutunan karshe cikin zuriyarsa za su gaida ko kun fahimta akwai hikima kuma akwai bayani anan al-imam qatara yake cewa kuma har yau yaltaqi fihi ahlus sama'i wa ahlul ardi wal khaliq wal khalq yace mutanen sama da mutanen kasa da halittu da wanda yayi halittar za a hadu da Allah idan kowa sai ya zo ya game da Allah subhanahu wataala babu shi wanda zai zo kiyama bai ga Allah babu shi sai dai kan akwai wanda ba za su ga Allah ba kuma Allah ba zai musu magana ba idza domin Allah ce aya bai kira suna akwai wanda su innahum arabihum yawma idin lamahjubun za a katange su da ganin Allah subhanahu wataala ba za su ga Allah ba amma kan Allah zai musu hisabi wasu ka ce a'a eh al-abid al-abiduna wal ma'budun wanda aka bauta ma da wanda yayi bautar wani Allah duk za su hadu duk wanda ya rike wani abu wanda ba Allah ba ya bauta masa a duniya idan aka je kiyama to za a hadu a kwance gaban Allah ana tsine ma juna da wanda yayi zalunci da wanda aka zalunta za a hadu a gaban Allah subhanahu wataala kai a karshe masu suka ce ai aljannu da mutane kowa zai hadu da aikin sa kowa zai hadu da aikin sa sai Allah ya ce yawmahum barizuna
yawmahum barizuna لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
الله يأتي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار الله يأتي يوم هم أولنا ران رسو سوسوا كده duk mutane baki daya Allah ya ce barizuna ai kharijun da za su dinga fitowa yakhrujuna min al-ajdasi
yawma yakhrujuna min al-ajdasi sira'an ka'annahum ila nusulun
Allah yake cewa a ranar ba za su dinga fitowa daga cikin kaburra kowa zai fito shine yawmahum barizuna babu wanda za a bari shugaban kasa zai fito prime minister ya fito assembly za ta fito kowa sai ya fito wannan shi eh agar maka Allahu malam ba sai ya fito arama ba sai ya fito Allah ba wanda za a bari bari zuwa inji Allah wanda zai saura eh ba wanda ba sai Allah ce ba eh idza zulzilatil ardu zilzalaha
lil ardi zilzalaha
wa akhrajatil ardu
akhrajatil الأرض أثقالها
وقال الإنسان
وقال الإنسان ما لها
يومئذ تحدث
أخبارها
بأن ربك
أوحى لها
يومئذ
يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا
Allah ji idza zulzilatil ardu zulzalaha idan kasa ta girgiza girgiza wata wa akhrajatil ardu athqalaha kasa za ta fitar da abun da ke cikin ta na yauni na mutane kaburra ko za su dinga fitowa wa qala al insanu malaha kaburi dan ta'adda a duniya wanda ya ta'adda sai ya ce makasa malaha bi ya same ta ana zaman lafiya ana cikin kwanciyar hankali sace bi anna rabbaka awhalaha ubangijin kane yayi mata wahayi ta fitar da komi kuma ba abin da zai saura a ciki shi da Allah ta yi mahum bare zuna ran dukkanin mutane za su hadu za su fito gaban Allah subhanahu wataala la yakhfa ala Allah minhum shay ba wani abu da zai boye wa Allah subhanahu wataala a cikin su ba wanda zai boye ko wani aikin wani azaka a ci a ba wani wanda zai boye gaban Allah subhanahu wataala la yakhfa ala Allah minhum shay saudami sun hadu a huri guda an hadu a fili daya Allah ya samu dace kuma wannan kasar fa a lokacin Allah ya sanya ta qa'an safsafan la tara fiha aywajan wala amta amni kanta ita babu tudu ko gangara a ciki a'a kasa ce ni dukiya sun kana ganin kowa kowa na ganin komi to Allah ya ce la yasfa ala Allah minhum shay ba wani abu da zai boye gaban Allah subhanahu wataala na zatin mutum ko na aikin mutum saboda ranar za a yi mako wasa kamako sai Allah ya yi tambaya liman al-mulku yau wai wake da mulki a yau waye mamallaki a wannan rana ba wanda zai ba Allah amsa wannan tambaya ce da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi a ranar da Allah ya hada mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah zai ce liman al-mulku yau shi Allah shi ke tambaya kuma shi ke ba kansa amsa ya tabbata hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace ya tsawi Allahul ardi bi shimali Allah zai nade kasa Allah zai nade kasa da hannunsa na dama was samawati bi yaminihi Allah ya dade hannunsa ya dade sama da hannunsa na dama kasa da hannunsa na hagu idan Allah ya nade su sai Allah ya sai Allah yace anal maliku Allah yace ni ne mai mulki ainal jabbarun ina masu girman kai masu nuna isa ina duk wanda ake yi ma ziniya ana rakayyo su Allah zai tambaya duk ina suke masu fadawa ana tattare ba a son ganin zaman su Allah zai tambaya ainal jabbarun ainal mutakabbirun to ba wanda zai ba Allah amsa sai Allah ya ce lillahi alwahidil qahhar mulki fa na Allah ne wanda yake alwahid shi Allah shi kadai ne ai almufarrid fi zatihi wanda Allah ya kadaita a cikin zatinsa wa asma'ihi da sunayensa wa sifatihi da sifofinsa wa af'alihi da kuma ayyukansa fala sharika lahu fi shay'in minha ba wani abokin tafe da wani abokin tarayya take wayannan baki daya bi wajhin min alwujuh ta wata huska daga cikin huskoki ba wanda ya tarayya da Allah sai Allah ce kuma al-qahhar wanda yake watan mabuwayi wanda ya gagari kowa ali jami'il makhluqat da dukkanin halittu baki daya Allah subhanahu wataala ya gagari kowace halitta a duniya jama'a mun fahimta sai Allah ya ce aya ta karshe
al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab
Allah ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat a yau ba Allah ya ce al-yaw a wannan rana wace rana ce jama'a rana ta shi kiyama ana gaban wa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ha magana ce mai girma Allah ya ce al-yaw a wannan rana tujza kullu nafsin bima kasabat za a saka ma kowace rayuwa abinda ta aikata a gidan duniya duk wanda ya aiki Allah ya ce za mu sakin ka masa a wannan rana za a ba kowa sakamakon aikin sa yadda ka san idan aka shirya aka yi bin aka yi examen brevet ko bpc ko aka yi examen na license ko master ko doctora kana jiran alaka ansa ko a ce ga an yi do result ko to Allah ya ce a ranar za mu fitar mu kowa da sakamakon aikin sa kuma ranar fa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu fa ɗan huta ne wasu kuma ɗan aljanna ne Allah ya sa muna aljanna to Allah ce tujza kullu nafsin za a saka ma kowa da duk aikin da ka aikata Allah ce la zulmal yawm ba wanda Allah zai zalunta har abada babu shi domin ma'aunin gaskiya Allah zai dora wa nad'ul mawazinal qisla liyawmil qiyama Allah ce za mu daura ma'aunin gaskiya saboda hisabi a ranar tashin kiyama ba wanda za a zalunta Allah ce la zulmal yawm ta ce fattaku yawman turjauna fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat Allah ce wa hum la yuslamuna babu wanda za a zalunta domin Allah ya haranta wa kansa zalunci yace inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu Allah yace ya haranta wa kansa zalunci kuma ya sanya zalunci tsakaninku haramu ne kaka kana yin zalunci to shi ne Allah yace la zulmal yawm Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zalunci kowa ba ta a rage maka ladar aikin ka ko a kara maka zunubi idan mutun ya ga yawan ladar sa Allah bai rage masa komai ba cikakkiya Allah ya basa idan kuma mutun ya ga zunubin sa to wannan zunubin abinda ya aikata ne kenan a duniya sai Allah ya ce inna Allah sari'ul hisab ubangi subhanahu wa ta'ala mai gaugawan hisabi ne inna Allah sari'ul hisab tabbas Allah subhanahu wa ta'ala mai gaggawan hisabi ne ba abinda zai shikantar da Allah subhanahu wa ta'ala da za a ce bari a leke kiskin sai wani sati gaban Allah za a daga shari'a idan aka je shari'a gaban Allah jama'a to sari'ul hisab ne ba kamar shari'a ba ce a duniya da dole sai an buƙaci aboka mai kare ka wanda zai magana da yawunka sannan juji na buƙatar sai ya yi bincike a'a sai ya samu kudi ya yi binciken artikil kaza da artikil kaza shi Allah bai da buƙatar artikilkin nan don gaba ɗaya hukuncin Allah ya sa abin da za a yi sari'ul hisab ne mai gaggawar hisabi ne duka duniyan gaba ɗaya a rabin wuni za a ƙare ma kowa hisabi a rabin wuni an ƙare ma kowa hisabi rabin wuni kowa ya san inda za shi tafi sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne misali kaddara za a fara hisabi karfe 8 na safe to kafin 12 kowa ya san gidansa wallahi gaggawa Allah ya dace da mu to Allah ka sa mu da hisabi mai sauki shi hisabi kashi biyu ne akwai hisabun yasira to kuma akwai hisabun asira akwai hisabi mai sauki shine wanda Allah zai riha maka asiri gaban ainihin alkiyama wata shari'a ma ba za a ji ba Allah ya ce je na yafe maka to in ka ji Allah ya ce ya yafe maka ai maka hisabin yasira kenan ya Allah ka yafe muna Allah ka gafarta muna Allah ka samu wanye da wannan duniyar lafiya ya Allah idan mutum muta zo Allah ka samu mutu da imani masu bukatun addu'a ya Allah ka san bukatun su Allah ka biya musu duk wata bukata anan Allah ya biya masa Allah muna tawassul da karatun alqur'ani da muka yi ya Allah ka gafarta mu mahaifan mu Allah ka gafarta mu kurakuran mu Allah ka sanya aljanna ce mu kuma mu ya Allah ka sanya albarka a zuriyar mu ka sanya albarka a karatun mu ka sanya albarka a ilimin mu sanya albarka a matan mu ka sanya albarka a ayyukan mu ka sanya albarka a kasuwancin mu ka sanya albarka a ayyukan mu ka sanya albarka a duniya mu baki daya Allah ka sanya mu wanye da wannan duniyar lafiya Allah ka dawo mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna fa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh